إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزام شغبابي نهد إن شاء الله تعالى لذلك باب كان كتاب الصلاة لتاف بلوغ المرام daga kan hadisi na 242 darasin yana karantar da mu hukuncin riƙon sutura ga mai sallah abinda ake nufi da sutura fahiya ma yaj'aluhu al-musalli amamahu abinda mai sallah yake ajewa a gabansa liman il-mururi baina yadayhi saboda ya hana wucewa ta gabansa ka ajiye wani abu a gabanka a lokacin da za ka yi sallah saboda ka hana mutane gittawa ta gabanka a littafin lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 122 ana cewa as-suturatu mastatarta bihi min kulli shay'in abinda ake nufi da sutura shine abinda kai makanka kariya da shi ka'inan makana don haka sutura ita ce abinda mutum ya ajiye a gabansa saboda kariya kada mutane su rika ratsawa su rika gittawa ta gabansa haka ya zo a littafin maqayisul lugha littafin ibnu faris bin zakariya rahimahullahu ta'ala a mujallad na uku shafi na 122 an abi juhaym bin al-harisi an karbo hadisin nan daga abu juhaym bin al-harisi wato al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda baban juhaymu sunansa al-harisu kuma a wasu littafan tarihi ana kiransa da abdullahi bin juhaym yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka shahara da al-kunya saboda shahara da al-kunya har ma sunansu na asali ya bace akwai sahabbai waɗanda suka shahara da al-kunya a dalilin shaharar da suka yi da al-kunya har ma sunayensu na asali ya bace daga cikinsu akwai abu juhaym saboda shaharar da ya yi da wannan suna shi yasa ibnu hajar bai ma kawo sunan shi ba baban juhaymu wannan dalili yasa aka samu kace na ce game da ainihin sunansa saboda ya fi shahara da al-kunya wasu malaman tarihi suna kiransa al-harisu shine asalin sunansa wasu kuma suna cewa abdullahi bin juhaym akwai abu jahmin daban da abu juhaym abu jahm shi ma sahabi ne hadisinsa yana cikin littafin bulughul maram za mu kawo gare shi insha Allah ta'ala shi sunansa Amiru bin Huzaifa al-Adawi don haka Abu Jahmin da kuma Abu Juhaym dukkan su sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Shi Abu Juhaym mutumin Madina ne, shi yasa ake kiransa al-Ansari, amma Abu Jahmin ana kiransa al-Qurashi ko a kira shi al-Adawi. Yana da dangantaka da Sayyiduna Umar. Akwai littafi wanda aka rubuta saboda tattaro sunayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shahara da sunaye da alkunya, har ma sunayen su na asali ne mai bacewa. Sunan littafin Asma'u man yu'rafu bi kunyatihi. Asma'u man yu'rafu bi kunyatihi, littafin al-Imam Muhammad bin al-Husayn al-Mausili. Ya rasu shekara ta hijira, shekarar hijira ta 374, ya kai shekara 1000 da mutuwa yanzu. Allah madaukake masa rahama. Abu Juhaym bin al-Haris al-Ansari radiyallahu anhu qala, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yace, law ya'lamul marru, da dai mai gittawa mai wucewa, baina yadayil musalli, ta gaban mai sallah ya sani, da dai mai gittawa ta gaban mai sallah ya sani, ma za alaihi min al-ismi, irin laifin da yake kansa, lakana an yaqifa 40, da ya kasance tsayuwarsa tsawon 40, khairan lahu, shi yafi masa, min an yamurra baina yadayhi, akan ya wuce ta gaban mai sallah. Law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli, ta dai mai wucewa ta gaban mai sallah yana sani, ma za alaihi min al-ismi, me yake kansa na yawan laifi, lakana an yaqifa 40, da ya kasance tsayuwarsa tsawon 40, khairan lahu, shi yafi masa, min an yamurra baina yadayhi, fiye da a ce ya wuce ta gabansa. Muttafaqun alayhi. Hadisin yana sahihu al-Bukhari da sahihu Muslim. Ibn Hajar ya ce, wal lafzu lil Bukhari, wannan lafazi na al-Imam al-Bukhari ne, yana Kitabus Salati abwabu suturati al-musalli, babu ithmil marri baina yaday al-musalli, hadisin 510. Yana sahihu Muslim, Kitabus Salat, babu man il-marri baina yaday al-musalli, hadisi na 507. Wannan bayani na Ibn Hajar akwai kuskure a kai. Malamai da suke sharhin Bulughul Maram sun yi matashiya a kai, kamar misali al-Imam Sana'ani a littafin Subulus Salam a mujallad na farko shafi na 494. Yana cewa, law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli ma za alayhi min al-ismi, lakana an yaqifa 40 khairan min an yamurra baina yadayhi. Ibn Hajar yace, wal lafzu lil Bukhari, wannan lafazi na al-Imam al-Bukhari ne. La al-Imam Sana'ani yace lafazin da yazo cikin hadisin nan, min al-ismi, laysa min al-fadhil Bukhari wala Muslim, baya cikin lafuzan hadisai na al-Imam al-Bukhari, haka ma baya cikin riwaya ta al-Imam Muslim cewa min al-ismi, wannan babu shi a sahihul Bukhari, babu shi a sahihul Muslim. Sai yace, fal ajabu min nisbati al-musannif laha huna ila shaykhaini, abin mamaki shine yanda Ibn Hajar ya danganta wannan lafazi ga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim. Kuma gaskiya ne, kuskure ne Ibn Hajar ya yi game da wannan lafazi na min al-ismi, domin asali hadisin, law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli ma za alayhi lakana an yaqifa 40, babu min al-ismi, lafazin min al-ismi bai zo a littafin al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim ba. Shi kansa Ibn Hajar ya yi magana a kai a littafin Fathul Bari, inda yake sharhin wannan hadisin a mujallar na biyu shafi na 375. Shi da kansa Ibn Hajar ya faɗa a Fathul Bari, ya ce, ma za alaihi min al-ismi, wannan lafazi da ya zo, laysat hazihi ziyada fi shay'in من الروايات عند غيره shi da kansa ibnu hajar ya faɗi haka a cikin fathul bari yace wannan ƙari da aka samu maza alaihi min al ismi babu shi a riwayoyin wannan hadisi wanda yazo a littafin muwatta da littafaida baqi sitta ashabul masanid wal mustakhrajati bidunha ibnu hajar yace walam arha fi shay'in min ar-riwayati mutlaqan gaba ɗaya riwayoyin hadisin nan babu min al ismi duk riwayoyin hadisin ibnu hajar din ya faɗa sai yace amma a cikin littafin al musannaf na ibnu abi shayba akwai ya'ani min al ismi wanda ya ruwaito hadisin ya fassara ma za alaihi sai mai riwayar hadisin yace ya'ani min al ismi shine ibnu hajar yace fa yahtamilu an takuna zukirat fi asli al-bukhari tayu lokacin da al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisin nan sai aka kawo bayanin ɗaya daga cikin waɗanda ya ruwaito hadisin yana fassara ma za alaihi a ƙasar littafin al-imam al-bukhari shine hashiya sai ya rubuta min al-ismi fa dhanna al-kushmihani aslan daga cikin waɗanda suka yi riwayar al-Imam al-Bukhari akwai malamin da ake kiransa al-Imam Abul Haisam Muhammad bin Maki al-Kushmihani ya rasu a ranar Arfa hijira na da shekara 389 shekara 1045 da suka wuce kenan yana daga cikin waɗanda suka ruwaito wato hadisan al-Imam al-Bukhari to shi da ya ruwaito hadisan a maimakon ya bar wannan ta'aliki min al-ismi sai ya hada shi da hadisin matani na al-Imam al-Bukhari shine ibnu hajar yake matashiya akai a fathul bari amma kuma da yazo littafin bulughul maram sai ya shigo da min al-ismi shi kansa kaga yayi mantuwa al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun ruwaito wannan hadisi da muka karanta hadisin Abu Nabri سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني يرويته دغ بصر بن سعيد عن ابي الجهيم الانصاري وتو سالم ابو النبري عن بصر بن سعيد عن ابي الجهيم الانصاري وند يرويته حديث شيني سالم ابو النبري سيجي لا ادري ban sani ba qala 40 yawman aw shahran aw sanatan shin abul juhaimi ya fada ya bayyana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da 40 din nan kwanaki yake nufi ko watanni 40 ko shekaru 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abinda yake kansa da kuwa ya tsaya tsawon 40 shi yafi masa shi wanda ya ruwaito hadisin yace to ya manta shin wanda ya karantar da shi hadisin nan busur bin sa'idin tabi'i ne shi ya dauko hadisin daga abul juhaim al ansari sahabin annabi muhammad yace shin busur bin sa'idin ya fada min abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine mutum ya hakuri ya tsaya tsawon kwana 40 ne yana jira mutum ya gama sallah kafin ya wuce koko mutum ya tsaya watanni 40 ne koko shekaru 40 ya manta in ka duba sunan tirmizi saboda hadisin nan yana sahihul bukhari sahihu muslim baqi al-kutub as-sitta ashabul masanid da sauransu duk sun ruwaito wannan hadisi al-imam tirmizi bayan ya kawo hadisin nan yana kitabu salati sifatu salati babu ma jaa fi karahiyatil mururi baina yaday musalli hadisi na 336 al-imam tirmizi yace wa hadisu abi juhaim hadisin nan na abu juhaim hadisun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce wa kadru ya anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li an yaqifa ahadukum mi'ata amin kaga al-imam tirmizi ya fassara abinda ake nufi da 40 an samu wani hadisi al-imam tirmizi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai a ce mutum zai tsaya shekara 100 ka tsaya shekara 100 a masallaci, kada jiran mutum ya gama sallar kafin ka wuce ta gaban shi. Khairul lahu, shi yafi mu mutum alkhairi, min an yamurra baina yaday akhihi wa huwa yusalli, yafi a ce ka wuce ta gaban dan uwanka yana sallah. Hadisin yana sahihu sunan Tirmizi, hadisin 336. Kaga an samu wani hadisin da ma yafi tsanantawa akan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wanda Ibn Hajar ya kawo anan. Al-Imam Tirmizi yace ga abin da manzon Allah ya faɗa. An ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, da dai za ka yi hakuri ka tsaya shekara 100 kana jiran mutum ya gama sallah kafin ka wuce ta gabansa, da shi yafi maka alkhairi, inda ka san abin da yake kanka. Mu ci gaba. Ibn Hajar ya ce, wa waqa'a fil bazar, ya auku a riwayar al-Imam al-Bazzar, bazar littafin shi ne al-Bahar al-Zakhar musnad al-Imam al-Bazzar musnad Abdullah ibn al-Haris. Saboda littafin al-Imam al-Bazzar ya tsara shi ne a tsari irin na al-Masanid. Tsari na al-Masanid ya bambanta da tsari yanda ya zo na ashabul kutub sitta. Ashabul kutub sitta sun tsara littafan hadisi ne a babuka na ilimi, amma idan aka ce maka musnad al-musnad ba haka aka tsara ba. Duk littafin da aka ce masa al-musnad, to ana ware sahabi ne, sai a kirga hadisin da ya ruwaito a ƙarƙashin sunansa, sai a kawo wani sahabin a kirga hadisin da ya ruwaito a ƙarƙashin sunansa, shi yasa ake kira al-masanid. Sai a ce musnad Abdullah ibn al-Haris, sai a jera hadisin da Abdullah ibn al-Haris ya ruwaito. Abdullah ibn al-Haris din nan shine Abul Juhaym al-Ansari. Don haka al-Imam al-Bazzar a littafinsa al-Bahar al-Zakhar ya kawo musnad Abdullah ibn al-Haris, a ƙarƙashin wannan musnadi din sai ya kawo hadisin nan, hadisi na 3222. Ibn Hajar ya ce, min wajihin akhar, ta wata hanya, ta wata fuska. Idan aka ce ta wata fuska, ba riwayar da ta zo cikin al-Imam sahihu al-Bukhari da sahihu Muslim ba. A wannan hadisi da ya zo a cikin musnadul Imam al-Bazzar an ce 40 kharifan, da mutum zai tsaya a masallaci yana jira dan uwansa ya gama sallah kafin ya wuce ta gabansa. Sai aka ce tsawon kaka guda 40, idan aka ce kaka 40 ana nufin kamar shekara 40. Larabawa suna faɗin haka, al-kharif awwalu ma yabda'u min al-matar fi iqbali shita, farkon saukan ruwa da larabci suna kiran shi al-kharif. Lafazin hadisin shine, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa, law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli, da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya sani, ma za alaihi, menene yake kansa. Kaga babu lafazin min al-ismi, ma za alaihi kawai, lakana la an yaquma 40 kharifan khairan lahu min an yamurra baina yaday, da dai mutum zai tsaya shekara 40 yafi masa a ce ya gitta ta gaban mai sallah. Wannan hadisin yana da rauni. Hadisin da Ibn Hajar ya kawo din nan yake cewa, wa waqa'a fil bazar min wajhin akhar 40 kharifan, in ka duba da'ifu sunan da'ifu targhib wa tarhib, hadisi ne 298 za ka gani riwayar tana da rauni, shi yasa bai ma kawo ta da farko ba, ya kawo ta saboda karfafa ma wacce riwaya ta farko, saboda bayani game da fassaran 40. Akwai hadisin Jabir bin Zaid yana cewa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana cewa, law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli, da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya sani, ma za alaihi, mai yake kansa, lawaqafa 40, da ya tsaya tsawon 40, khairul lahu min an yamurra baina yadayhi, yafi masa a ce ya wuce ta gaban mai sallah. Jabir bin Zaid yace, qala ba'du an-nasi, wasu malamai sun fassara abinda annabi yake nufi da 40 din nan, ya'ani 40 kharifan, wa qala akharun, wasu suka ce 40 shahran, wasu sun ce shekara 40, wasu kuma sun ce ana nufin watanni 40, wa qala akharuna wasu kuma suka ce 40 yawman ana nufin kwanaki 40 babu sauki a kowane ka duba hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka duk littafan hadisai sun ruwaito wannan hadisi hadisin Abu Juhayr annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka san abin da yake kanka na laifi a dalilin wucewa ta gaban mai sallah da ka gwammaci ka jira wannan mutumin ya gama sallah in ma zai dauki shekara 40 ko a fasara ta biyu zai dauki watanni 40 ko a fasara ta uku zai dauki kwanaki 40 dukkan su babu mai sauki dan babu wanda zai tsaya sallah ya kwana 40 bai sallama ba to amma duk da haka annabi ya yi misali da haka don ka gane girman laifin wucewa ta gaban mai sallah ka jira shi kwana 40 mu dauki wannan shine mafi sauki ka jira shi tsawon kwanaki 40 yayi sallama sannan ka wuce shi yafi maka alkhairi wannan shine hadisi na farko da Ibn Hajar ya kawo a wannan babi saboda nuna maka girman laifin wucewa ta gaban mai sallah sai hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace su ila rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuka a yakin tabuka an suturatil musalli game da suturar mai sallah kariyar da mai sallah zai aje a gabansa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akai fa qala sai manzon Allah yace mislu mu'khiratir rahli kamar karshen siddin raƙumi ar-rahlu shine siddi wanda ake dorawa akan raƙumi in ka duba lisanul arab mujallad na farko shafi na 66 yana zuwa da sunaye kamar guda biyar akan kira shi mu'khiratur rahli akan kira shi mu'akhkharatur rahli akan ce masa akhiratur rahli ko a ce akhirur rahli kulluhu khilafu qadimatihi wato siddi da ake dora akan raƙumi kafin a hau shi ake kira ar-rahlu to idan aka dora wannan siddi yana da makari ta gabansa yana da makari ta bayansa saboda shi raƙumi ba kaman doki bane in yana tafiya yana jijjigawa in ba dan wannan makarin ba kana iya faduwa saboda haka siddin sai yana da makari ta gaba yana da makari ta baya in ka duba lisanul arab yace wahiya allati yastanidu ilaiha raqibu don haka idan ka hau kan raƙumi sai ka jingina a na bayan ko da zai jijjiga da kai ne ta gaba ma akwai makari ta ko ina akwai makari to annabi sallallahu alaihi wasallam yace makarin bayan abin nan Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da suturar mai sallah fa kala sai manzon Allah yace tsawon sa ya kai kamar wato na karshe shine makarin na karshe wanda yake kan siddi na raƙumi yace akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi yana kitabu salati babu ma jaa fi mu'akhiratir rahli hadisi na 500 al-imam an-nawawi ya yi sharhin hadisin nan sharhu sahihi muslim shi ma haka ya faɗa ya ce al-mu'khira yuqalu al-mu'akhara ko a ce akhiratur rahli annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani da kansa game da tsawon sutura Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon sutura sai ga amsar da manzon Allah ya bada tsawon sutura ta yi kamar wato bayan siddi na raƙumi shi ne mu'akhira ko a ce masa al-mu'khira ko a ce masa akhiratur rahli haka na littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunanu tirmizi juz'i na biyu shafi na 253 al-imam muhammad bin abdurrahman al-mubarakafuri ya ce qala al-hafiz fi al-fath ibn hajar ya faɗa a littafin fathul bari i'tabar al-fuqaha duk malaman fiqhu sun yi la'akari da wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin Aisha din nan a kansa littafin fiqhu suka yi bayani shine mu'akhiratur rahli fi miqdari aqall as-sutura. Duk littafin fiqhu idan zai ga maka sutura da za a aje a gaban mai sallah tsawon sa mafi karanci kar ya wuce girman siddin raqumi, shine girman wannan majingini na siddin raqumi, wato aqall as-sutura mafi karanci. Saboda tambaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada amsa. Don haka yasa ba yanda za a yi kace sutura ta gaza wannan, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani akan abin da ya gaza hakan ba. Wa ikhtalafu fi taqdiriha bi fi'li zalika, yaya tsawon majinginin siddi na raqumin yake, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da sutura ya zama daidai tsawonsa. A nan ne inda malaman fiqhu fahimtarsu ya bambanta. Faƙila, wasu suna cewa zira'un ya kai tsawon hannunka daga gwiwan hannu zuwa yatsa, tunda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali ne da abin da ake samunsa a zamanin shi. Ta yiwu wannan siddi da ake ɗorawa a raƙumi ba irinsa ba ne a yanzu. Saboda haka yasa malaman fiqhu sun yi ta ƙoƙari su bayyana tsawon wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da shi, wanda aka sani a zamaninsa. Wakila, wasu suna cewa sulusa zira'in wa huwa ashhara, mafi shahara. Malaman fiqhu suna cewa bai kai tsawon hannu ba, bai kai tsawon zira'i ba, amma ya kai kashi biyu cikin uku na zira'i, shine ka cire daga gwiwan hannunka, wuyan hannunka zuwa dungu, tsawonsa kenan, wanda shine sulusi biyu na zira'i. Wanda shine mafi shahara a littafin fiqhu. Ibn Hajar yace lakin fi musannaf Abdurrazzaq An-Nafi'in anna mu'akhirati rahli ibn Umar kanat qadar zira'in, amma an samu hadisi da yazo a cikin al-musannaf na al-Hafiz Abdurrazzaq cewa Abdullah ibn Umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an ga cewar siddinsa, majinginin siddinsa, tsawonsa yana daidai zira'i. Kaga sai aka kwatanta da siddin raqumi na sahabin manzon Allah, saboda a gane tsawon majinginin siddin raqumin da annabi ya yi misali da shi sutura ta zama daidai haka. Al-Imam an-Nawawi a sharhin hadisin nan da yake Bulughul Maram yace fi hadha al-hadith, wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda, bayanu anna aqall as-sutura, wannan hadisin na Aisha ya mana bayani cewa mafi karanci game da tsawon sutura shine mu'akhiratur rahli, majinginin wato siddi na raqumi. Wa hiya qadru azmi az-zira'i, ya kai kamar wato kaurin zira'i, girman zira'i, ya kai kamar girman zira'i. Yace huwa tahwu sulusai zira'i, kamar yadda wasu malamai ke faɗa, ko kuma kashi biyu cikin uku na tsawon zira'i, ko dai daidai tsawon zira'i, ko kuma sulusi biyu na zira'i. Wa yahsul bi ayyi shay'in aqamahu bayna yadayhi hakaza. Al-Imam an-Nawawi yace ba sharadi bane, wato sai wannan din, kowane abu ka aje a gabanka, bi ayyi shay'in, kowane abu ka aje a gabanka in dai tsawon yayi haka, shikenan kai sutura. Ba ka'ida ba ne ya zama sai wannan ɗin, amma al-Imam Malik ya yi sharadi, an ya kuna fi gilbi rumhi, ya kasance abin da za ka aje a gabanka yana da kauri da ya kai na kifiya. Akwai hadisin da ya zo a Sunan Tirmidhi, kitabu salati sifatu salati, babu ma ja'a fi suturatil musalli, hadisin Musa bin Talha an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce idza wada'a ahadukum bayna yadayhi misla mu'akhirati rahli, idan dai mutun ya aje a gabansa wata sutura, suturar da tai kama da majinginin siddi na raqumi, fal yusalli, yayi sallarsa, wala yubali man marra wara'a zalika, kada mutun ya damu da wanda ya wuce ta gaban haka. Fal Imam Tirmidhi yace wa fil babi, wannan babi da ake magana game da sutura, an samu hadisin Abu Huraira da Sahal bin Abi Hafma da Abdullah bin Umar da Sabrat bin Ma'bad al-Juhani, sannan akwai hadisin Juhaifa, ga kuma hadisin Aisha. an samu hadisai da yawa daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da mas'ala ta sutura ta mai sallah. Hadisin Sabra bin Ma'bad shine na gaba, yace wa an Sabrata bin Ma'bad al-Juhadi radiyallahu anhu, an karbo daga Sabra bin Ma'bad al-Juhadi Allah ya kara masa yarda, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace liyastatir ahadukum, lallai kowane ɗayan ku yayi sutura fi salatihi a sallarsa, walau bi sahamin, koda da kifiya. Kaga an samu wani abu kuma da yake siffanta mana tsawon sutura, shine kifiya. Wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da majingini na siddin raƙumi, wannan kuma hadisi na Sabra bin Ma'bad, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da kifiya, saham. Akhrajahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim fitar da hadisin, kuma hadisin nan yana cikin Sahihu Ibn Khuzaima, hadisin 810, yana cikin Musnad al-Imam Abi Ya'la, sannan As-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, Musnad al-Imam Ahmad, yana cikin littafin al-Imam al-Tabrani da Sharh as-Sunan al-Imam al-Baghawi. Amma lafazin da yazo a wannan littafi na Bulughul Maram yace akhrajahu al-Hakim, wannan lafazi ba lafazin al-Imam al-Hakim bane, lafazin Ibn Abi Shayba ne, yana cikin al-Musannaf Kitabus Salati Abwabu Sifati Salati, nan ma kuskure ne Ibn Hajar yayi, yace akhrajahu al-Hakim. Na'am, al-Imam al-Hakim ya ruwaito hadisin amma ba lafazin shi bane, wannan lafazi ya zo a cikin al-Musannaf Litafi Ibn Abi Shayba Kitabus Salati Abwabu Sifati Salati, hadisi na 2784. Lafazin da ya zo a cikin al-Mustadrakul Imam al-Hakim yana kitabu al-Imamati wa Salati al-Jama'a, hadisi na 964. Lafazin al-Imam al-Hakim shine la yastur ahadukum salatahu walau bi sahmin, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kenan, la yastur ahadukum salatahu walau bi sahmin, lalle kowananku yayi masallarsa sutura, yayi masallarsa kariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda kariyan nan zai yi ne da kifiya. Amma lafazin da yazo a littafin Bulughul Maram liyastatiru ahadukum fi salatihi walau bi sahmin, wannan yana al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, babu shakka al-Imam al-Hakim ya ruwaito hadisin nan, yana da kyau, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2783. To kaga kenan an samu hadisai waɗanda suke tabbatar da mas'ala ta sutura. Waɗannan hadisai da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram ya kawo ne saboda yayi bayanin aje sutura kafin mutum yayi sallah, abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi, ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zo a sunnar manzon Allah ta aikinsa, ya zo ta maganarsa, don haka sunna ce tabbatacciya babu shakka. Wa huwa amrun la jidala ala annahu mimma yushra'u lil musalli fi'luhu, an shar'anta mutumin da duk zai yi sallah ya nemi sutura. In ka duba littafin Ibn Abdul Barri at-Tamhid a mujallad na 4 shafin 197, da littafin Ibn Qudama shine al-Mughni, da littafin Ibn Rushd Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid a mujallad na farko shafi na 82, waɗannan malamai sun ba da labari an samu ijma'i na malaman sunna akan cewa sutura ga mai sallah babu shakka ya tabbata a sunnar annabi Muhammad. In za ka yi sallah ka samar ma kanka sutura, idan za ka yi sallah ka samar ma kanka sutura. A wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka samar ma sallarka sutura, la yastur ahadukum salatahu, kowannan ku yayi ma sallarsa sutura, yayi ma sallarsa kariya, walau bi sahmin, koda ta kifiya ne. A wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ma kanka sutura, liyastatir ahadukum, lalle kowannan ku ya suturta kansa, yani nafsahu, fi salatihi, kama kanka sutura in za ka yi sallah, ko ko ka yi masallar ka sutura idan za ka yi ta. Wannan ya tabbata sunnar annabi Muhammad, yanda ya zo cikin Bidayatul Mujtahid. Ibn Rushd ya ce wattafaqal ulama'u bi ajma'ihim, malamai gaba daya sun yi ittifaki ala istihbabi suturati baina yaday baina al-musalli wal qiblati idha salla, idan mutun zai salla ya aje sutura tsakanin sa da al-qibla. Wadhalika dalili, dalilin da yasa aka ce ya kamata ka aje sutura saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mu'akhkharati ar-rahli falyusalli, idan dayan ku ya aje wani abu a gaban sa wanda tsawon sa yana kama da majingini na siddin rakumi, to sai yayi sallah. Idan yayi to sai yayi sallah, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha aidan bayan hukumin suturati fi salati. Na'am, wadannan hadisai da muka karanta sun tabbatar da cewa sutura ta tabbata sunnar annabi Muhammad a sallah. Sannan kuma wadannan hadisai da muka karanta na kashi na farko din nan suna bayani gare mu game da hukuncin sutura. Ka gani an samu ittifakin malaman sunna akan cewa sutura ga mai sallah abu ne wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah, annan babu wani malami da yake ja da shi, malamai sun yi ittifaki akai. Amma meye hukuncin sutura, menene hukuncin sutura? Nan ne inda aka samu sabani kashi biyu. Malamai sun kasu kashi biyu game da hukuncin sutura ga mai yin sallah. Ita suturar babu shakka riƙonta a sallah an shar'anta, mutum ya riƙe sutura a sallarsa, an shar'anta mutum ya riƙe sutura a sallarsa, wannan ittifaqan duk malaman sunna sun yarda da shi. Inda aka samu sabani shine me hukuncin sutura din? Mutumin da zai sallah ba sutura yayi laifi ko bai yi ba? Malamai kashi na farko shine man qala bi anna sutura sunnatun, kashi na farko malaman sunna sun ce ka aje sutura a gabanka shine ka aje kariya a gabanka, sutura ita ce kariya kafin kai sallah, wannan sunna ne ba dole bane, kashi na farko kenan. Kuma wannan su ne mafi yawa wanda duk mazhabobin nan guda hudu suna kai, yani alaihi al-mazahibul arba'a. In ka duba mawahibul jalil ta sashin malikiya sharh mukhtasar ash-shaykh khalil kitab salati fasl fara'id salati a mujallad na farko shafin 513 yana cewa inna suturata mandubun ilaiha, ka aje sutura kafin kai sallah abu ne wanda ake so, wato mustahabi ne. Kaga ya nuna ba wajibi bane, wannan malikiya kenan. La ya'samu illa fil wajibi, ba a cewa kai laifi sai in ka bar wajibi, to ba wajibi bane. In ka dawo sharh muntahal iradat a mujallar na farko shafin 215 haka, kitabul mabsut a mujallar na farko shafin 192 haka, yukrahu lil marri an yamurra baina yaday al musalli, makaruhi ne ga mai gittawa ya gitta ta gaban mai sallah. An ce makaruhi, in an ce makaruhi kaga aikin da kai bai kai haram ba kenan. Makaruhi ya nuna cewa aje sutura a gaban ka yanzu kai sallah ba dole bane. Haka al-Imam Shafi'i ya faɗa a littafin sa Kitabul Umm, Kitabu Ikhtilafil Hadis, yana mujallad na 8 shafi na 624. Wala yukrahu an yamurra baina yaday al-musalli allazi la yastatiru. Al-Imam An-Nawawi a Rawdatut Talibin da littafin sa Kitabul Majmu' yayi magana iri daya. Kitabul Majmu' a mujalladi na 3 shafi 226. Rawdatut Talibin a mujalladi na farko shafi na 398 yace yustahabbu lil musalli, mustahabi ne ga mai sallah an yakuna baina yadayhi suturatun, ya zamanto a gaban sa akwai sutura, a gaban sa akwai sutura. Suturan nan kariya kenan in zaka yi sallah, min jidarin ko dai ya zama katanga ne, kago a gaban ka, ausariyatin koko dirkakin masallaci fila, wadannan ya zama ka sa fila a gaban ka kafin kai sallah, au gairihi ma koma wani abu, mustahabi ne. Sannan mustahabi ne ka matso kusa da wannan suturan, karkar nesa da ita, yadnu min ha bi haythu la yazidu bainahuma ala salasati azru'in, ka matso kusa da wannan sutura ya zamanto tsakaninka da suturan ba a samu tabarar da ta wuce zira'i uku ba. Wa in kana fi sahara, idan kuma a daji zaka yi sallah, garaza asan, sai mutum ya kafa sanda wa nahwa ha ko makamancinta, au jama'a shay'an min rahlihi au mata'ihi, ko ya saukar da kayan da yake kan rakumi ko dokin sa ko jaki ya tara yanda kayan zai danyi tudu sai ya fuskanci kayan yayin sallah wal yakun qadara mu'akhkharatir rahl ya zama tudu kar ya gaza majingini na siddin rakumi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa a tambayar da aka yi masa hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda haka na al-tahmin al-majmu yace as-sunnatu lil musalli sunna ce ga mai sallah an yakuna baina yadayhi sutura ya zamanto a gaban sa akwai sutura min jidarin imma kago katanga ausari yace ko ya zama dirkaki na masallaci au gairihima ko man wannan su waye dunu min hukuma ya matso kusa da shi in ta sashin masabara al-imam Ahmad bin Hanbal akwai al-imam Mansur bin Yunus al-Bahuti a kashaf al-qina' an matn al-iqna' mujallad na uku shafin 115 shi ma yana cewa wa tusannu salatu ghayri al-ma'mum sunna ne imaman kana aw munfaridan ila suturatin ma al-qudrati alaiha liman kafin yayi sallah ya zama akwai sutura a gaban sa liman kafin yayi sallah ya zama akwai sutura a gaban sa haka in zaka yi sallah kai kadai kafin kai sallah ya zama a gabanka akwai sutura bi gairi khilafin na'lamuhu babu sabani da muka sani tsakanin malaman fiqhu haka in ka duba littafin al-mubdi'u malamai duka suna magana akan cewa mustahabi ne saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake tafi nan gaba a cikin wannan babu insha Allah idza salla ahadukum falyusalli ila sutura wal yadun minha idan ɗayan ku zai yi sallah ya tabbata akwai kariya a gabansa kuma ya matsa kusa da wannan kariya hadisin al-imam Abu Dawud da kuma al-imam Ibn Majah sai ya ce wa laysa zalika biwajibin ba dole bane masabar al-imam Ahmad kenan wani sashi saboda hadisin Abdullah ibn Abbas yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fi fada'in asarari afili a fili annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin aikin haji laysa baina yadayhi shay'un babu komai a gaban sa hadisin yana cikin al-musnadul imam Ahmad da kuma sunan abi daud sai yace was suturatu ma yastatiru bihi min jidarin abinda ake nufi da sutura shine abinda zaka yi kariya da shi imma kago au shay'in shakhisin ko wani abu da yake kafe abinda baya motsi shine ash-shakhis ka harbatin kamar misali kifiya mutum ya kafa kifiya ko mashi au adamiyin gairi kafirin koko ko da dan adam ne misali an gama sallah wani yana gabanka sai kai sutura da shi ka ci gaba da nafila wannan ba laifi bane li'annahu yukrahu istiqbaluhu amma idan wanda za kai sutura da shi ba musulmi bane nan malamai suna karhantawa au bahimin ya'riduhu ko da dabba ce ya zama to ka tsaye da dokinka ko jakinka sai ka fuskance ta kai sallah ba laifi bane wa yusalli ilayhi aw ghairi zalik misli akhiratir rahali ya zama dai suturarka tsawanta tsawan suturar ya kai majingini na siddi na ragume to qaribu tula zira'in fa aksar kada dai ya gaza tsawan zira'i dinka saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك حديث الامام مسلم اذا متي اجي سترا ا غبان سا يي صلى كره يا دامو ده ابين ده زي وچه تا بايان wannan فاما قدرها يعني الستره في الجلظ فلا حد له كورن سترا باشي ده اياكا صوان سترا شيني اكاي مسا اياكا صوان سترا كره وچه كره غزا زراي koko sulusi biyu na zira'i dama fahimta kashi biyu ne amma kaurin zira'i fa babu iyaka game da kaurin zira'i faqat takunu galibatun kalha'id suturaka tana iya zama da kauri kamar kago au da kikatin ka sahami koko suturaka ta zama siririya kamar kifiya dan haka ta wajen kaurin sutura babu hukunci babu haddi tsawon sa ne kawai akai masa iyaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kifiya yayi sallah wa ila ba'iri annabi ya fuskanci rakumi yayi sallah hadisin al-imam al-bukhari kaga ya nuna cewa babu laifi don ka fuskanci dabba tana tsaye kai sallah wa yustahabu qurbahu abinda ake so shine ka zama kana kusa da wannan sutura din kamar yanda al-Imam an-Nawawi ya fada min salasati azru'in kare zama tsakaninka da sutura din nisan ya gaza zira'i uku saboda hadisin al-Imam Ahmad da kuma al-Imam al-Bukhari wali annahu aswanu li salatihi saboda idan kana kusa da suturan kafi kariya ga sallar taka fa in kana fi masjidin qaruba min al-jidari idan a cikin masallaci ne fa kar kai nesa ka dada matsowa kusa da sutura din saboda a masallaci mutane suna yawan gilmawa suna yawan gotawa gittawa ta gaban mutane aw sari'a saboda haka idan zaka fuskanci fila na masallaci sai ka zo kusa da ita wa in kana fil fada'i idan adaji ne fa ila shay'in shakhisin mimma sabaqa idan a fili ne zaka yi sallah ka kafa abu abinda baya motsi sannan ka fuskance shi kai sallah ka su kashi biyu game da hukuncin sutura mun yi bayani kashi na farko sune akasarin malaman sunna mazhabobi hudun nan gaba daya suna cewa sunna ne mutun ya aje sutura a gaban sa kafin yayi sallah ba wajibi bane Muhammad ibn Salih al-Usaymin yana daga cikin malamai da suke da wannan fahimta in ka duba littafin sa Asharhul Mumti' mujalladi na biyu shafi na 309 yana faɗin dalilin da yasa malamai suke cewa sunna ne ba dole bane suna cewa sunna ne ba dole ba li'annaha min mukammilati salati wala tatawaqqafu alaiha sihhatu salati sallah ingancinta bai ta'allaka da suturar da ka aje a gaban ka ba farkon sallah kabbara karshen ta sallama saboda haka babu maganar sutura a ciki wannan shine abin da malamai suke faɗa wa laysa dakhila salati sutura ba ta cikin sallah waje da sallah ne wala min mahiyatiha hatta na kula inna faqdaha mufsidu da a ce tana cikin sallah sai a ce idan babu ita babu sallah walakinnaha shay'un yuradu bihi kamal as-salati illa dai kawai ka fuskanci sutura din yana dada sa sallar ka ta samu kamala falam takun wajiba wa hadhihi hiya al-qarina allati akhrajat al-amra biha min al-wujub ila an-nadb to malamai da suke cewa fuskantar sutura ba dole bane kamar yadda muka ce sune mafi yawan malaman sunna masabobi hudun nan gaba daya hujjojin su na daya hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana tafi a cikin wannan babi zamu kawo gare shi insha Allah ta'ala darasi na gaba idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan wani daga cikin ku zai ya fuskanci kariya yana sallah abinda yake kare shi daga mutane ka aje sutura kana sallah fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi wani mutum yayin ne ya ratsa ta gabanka tsakaninka da sutura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fali yadfa'uhu sai mutum ya tunkuɗe wannan wanda ya nemi gittawa din anan hujjar da malaman suke bayarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu yadullu ala anna al-musalli qad yusalli ila shay'in yasturuhu wa qad la yusalli kaga yana nuna kamar zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wanda ya aje sutura zai ya fuskanta yana sallah to ba daidai bane wani ya wuce ta gaban sa idan wani ya zo wucewa ta gaban sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tunkuɗe shi ya nuna cewa ana iya samun wanda zai sallah ba tare da ya aje sutura din ba wato tawili na wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yasa aka ce ba dole bane fuskantar sutura ayi sallah na biyu hadisin da muka faɗa na Abdullah ibn Abbas wanda ya bada labari hadisin bai zo a cikin bulughul marami ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fi fada'il laysa baina yadayhi shay'un yayi sallah a wani sarari a fili babu komai a gaban sa laysa baina yadayhi shay'un babu komai a gaban sa an samu wannan hadisi sai malamai suka ce to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah shi kansa bai aje sutura a gaban shi ba kaga wannan magana ammatun tashmalu kulli shay'in idan aka ce laysa baina yadayhi shay'un babu komai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa kenan shi kansa manzo yayi sallah babu sutura a gaban shi amma kuma hadisin fihi maqalu hadisin bai inganta ba. To waɗannan su ne mafi ƙarfin dalilai da ma wasu waɗanda akasarin malamai ke kafa hujja da su. Kashi na biyu na malaman sunna su ne waɗanda suke cewa suturan nan dole ne, ka aje sutura a gabanka dole ne, wajibi ne. Me dalili? Saboda umurni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da sutura. Waɗannan hadisai da muka karanta ka yi la'akari da su. Hadisi na farko, hadisin Abu Juhaim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da dai mai wucewa ta gaban mai salla ya san abin da ke kansa na laifi, da ya gwammaci ya yi haƙuri ya jira ya tsaya tsawon shekara 40 ko watanni 40 ko kwana 40, khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Anya wannan lafazi gashi kuma ya zo a sahihul Bukhari, sahihul Muslim, littafin hadisai gaba daya. Manzon Allah ya faɗi haka akan abin da bai zama dole ba. Mu lura da kyau a ce, da dai kai da za ka wuce ta gaban mai sallah ka san irin laifin da yake kanka, da ka gwammaci ka yi haƙuri ka tsaya tsawon kwanaki 40 ko watanni 40 ko shekaru 40 sai wannan mutum ya gama sallah kafin ka wuce. Wannan magana a yi ta akan wucewa ta gaban mai sallah ba wajibi bane, sutura ba wajiba bace. Kaga yana ishara da cewa lallai suturan nan wajiba ce ga mai sallah. Sannan ka dawo hadisi kuma wanda ya zo a cikin Bulughul Maram, hadisin Sabra bin Ma'bad al-Juhani, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, li yastatir ahadukum fi salatihi, lallai kowannanku ya riki sutura a sallar shi, walau bi sahmin, ko da kifiya ce. Kaga an samu umarni, an samu umarni daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowa ya riki sutura a sallar shi, in ba dai ma mu bane. Liman kada ya salla sai da sutura, mai salla shi kadai kada ya salla sai da sutura. Hadisin da suka yi magana na Abdullah ibn Abbas, hadisin da mafi yawan malamai suke kafa hujja da shi akan cewa sutura ba dole bane, hadisin al-Imam Abu Dawud, wanda Abdullah ibn Abbas yake cewa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fada'in, manzon Allah yayi salla a sarari, laysa baina yadayhi shay'un, ba komi a gabansa. Wannan hadisin da'ifun, hadisi ne wanda bai inganta ba, ba a kafa hujja da hadisi mai rauni, yana da'ifu. Sunan Abi Dawud hadisin 718. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake sahihul Bukhari, hadisin 471, wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi minan, manzon Allah yana wa mutane sallah a Mina lokacin aikin haji, a Mina manzon Allah yana wa mutane sallah ila gairi jidarin, baya fuskantar katanga. Sai aka kafa hujja da wannan, baya fuskantar katanga. Malamai suka ce bi anna nafiyal jidari la yastalzimu nafiya gairihi, don an ce baya fuskantar katanga baya nuna cewa a gabansa ba sutura. Abinda Abdullah ibn Abbas ya faɗa kawai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane sallah a Mina baya fuskantar katanga. Abdullah ibn Abbas bai ce a gaban annabi ba komi ba, bai faɗa haka ba. Shi dai ya ce babu katanga a gaban manzo. Tana yiwuwa akwai sutura, tana yiwuwa akwai sutura, amma dai Abdullah ibn Abbas bai bada labarin wannan suturar ba. Lakin dallatil adilla ala al-amri bi annahu yusalli ila sutura. Amma in ka tattaro hadisai da suka nuna sallar manzon Allah, babu shakka za ka taras annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ma da sutura, yana tafiya da sutura, ko tafiya za a yi yana tafiya da sutura, in zai sallah yana fuskantar sutura. Riwaya ta al-Imam Ahmad, kamar yanda ya zo a Kitabul Insaf. Saboda haka kashi na biyu na malaman sunna suka ce fuskantar sutura kafin a yi sallah dole ne, fuskantar sutura kafin a yi sallah wajibi ne, duk wanda bai yi ba yana da laifi a wajen Allah, wajibi ne. Saboda me? Saboda an samu umarni daga manzon Allah, umarnin manzon Allah ko wajibi ne. Waɗanda ke da wannan fahimta, akwai al-Imam Ahmad shi kansa, fahimta biyu aka samu game da al-Imam Ahmad. Riwaya guda tana nuna cewa al-Imam Ahmad ya ce wajibi ne ka aje sutura kafin kai sallah. Wannan in ka duba Kitabul Insaf, littafin al-Imam Ali bin Sulaiman al-Mirdawi, mujallal na uku shafin 636, za ka taras da bayani. Shi ma al-Imam Malik, Allah madaukake musu rahama, an ruwaito kauli guda daga gare shi cewa wajibi ne ka aje sutura kafin kai sallah bare masabata al-imamu Dawud al-Zahiri da kuma wadanda ke aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta al-imamu al-bukhari fahimta sake nan cewa dole ne ka aje sutura a gaban ka kafin kai sallah har ma ibn al-qayyim ya tsananta in ka duba ilamu al-muwaqqi'in yana da babi da yayi ta'dadul kaba'ir a littafin ilamu al-muwaqqi'in akwai babi da aka kirga manyan zunubi a mujallal hudu shafi 309 al-kaba'ir yace wa minha daga cikin manyan zunubi akwai al-mururu baina yadayi al-musalli wucewa ta gaban mai sallah ibn al-qayyim yace walau kana sagira da a ce karamin laifi ne ka wuce ta gaban mai sallah lam ya'muru an-nabiyyu biqitali fa'ilihi da annabi bai yi umarni ayi dambe da wanda yazo zai wuce ta gaban mutum ba walam yaj'al wuqufahu an hawa'ijihi wa masalihihi 40 aman sannan manzon Allah yace ka jira wannan ya gama sallah koda zai kai shekara 40 ne kafin ka wuce ta gaban sa kaga wannan ba za a ce karamin laifi ba babban laifi ne kama fi musnad al-bazzar don haka al-imam al-bukhari fahimta sa ita ce wajibi ne ka aje sutura a gaban ka haka nan al-imam malik akwai riwaya da aka samu gare shi da kuma al-imam ahmad shi ma akwai riwaya da aka samu daga gare shi wannan suke tabbatarwa da kuma al-imam shaukani in ka duba nailul autar mujallal na uku shafi na 9 cikin malamai na zamani kuma akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma yana cewa dole ne ka aje sutura a gabanka kafin kai sallah in ka duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shafi na 82 don haka waɗannan malamai suna cewa dole ne aje sutura a gaba kafin ayi sallah me yasa aka ce dole bari mu dubi dalilai na daya hadisin Sabra bin Ma'bad Al-Juhani wanda muka karanta a Bulughul Maram Annabi sallallahu alaihi wasallam yace liyastatir ahadukum fi salatihi lalle kowannanku lalle ka duba lamun nan tawkidi ne liyastatir ahadukum fi salatihi lalle ne kowannanku yayi sutura a sallar shi walau bi samin koda ta amfani da kifiya hadisin al-Imam Ahmad hadisi na 443 kuma hadisi ne mai kyau kaga wannan hadisi na Sabra bin Ma'bad ya tabbatar annabi yayi umarni ga musulmai su riki sutura kafin su yi sallah an samu hujja guda sannan ga hadisin Abdullahi bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusalli illa ila suturati karka yadda kai sallah sai ka fuskanci sutura wala tada ahadan yamurra baina yadayka karka yadda ka bar wani ya wuce ta gabanka hadisin Abdullahi bin Umar nan ma kaga umarni ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace karka yadda kai sallah face kana fuskantar sutura akwai kariya a gabanka kuma karka bari wani ya wuce ta gabanka tsakaninka da wannan kariya din hadisin yana cikin sahihu ibn khuzaima kitabu salati juma'u abwabi suturatil musalli hadisin 108 kaga an samu umarni na biyu sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas yana bada labari yace bainama rasulullahi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah is ja'at shatun sai ga wata akuya tazo tas'a tana gudu baina yadayhi tana kokari ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aha sai manzon Allah ya tsere mata yana sallan ya ruga ta gaban sa ya riga akuyan kafin ta wuce tsakanin sa da katanga hatta alzaqa batnahu bil ha'iti sai da manzon Allah ya hada cikin sa da bango kaga yace fasa'aha Abdullahi bin Abbas yace manzon Allah sai yayi tsere-tsere da akuyan ta taho a guje za ta gitta tsakaninsa da katanga manzon Allah shi kuma sai ya tafi a guje sai da ya hada cikinsa da bango shine fasa'aha yani sabaqaha wannan hadisin na Abdullahi bin Abbas al-Imam al-Hakim al-Litafi al-Mustadrak hadisi 879 yace hadha hadisun sahihun ibn Khuzaimah littafin sa Sahihu Ibn Khuzaimah Kitabu Salati Juma'u Abwab Suturatil Musalli hadisin 804 yace hadisin ya inganta. Ibn Hibban a Kitabu Salati Babu ma yukrahu lil musalli wa ma la yukrah hadisi na 2419 yace hadisin ya inganta. Waɗannan dalilai kadai in ka duba kai la'akari da su sun isa su tabbatar maka cewa aje sutura a gaban mai sallah dole ne, ba wai sunna bane ko mustahabi. Don haka yasa al-Imam Shawkani yake cewa in ka duba Nailul Awtar a mujallal na 4 shafin 204 yana cewa falyusalli ila sutura lallai mutun yayi sallah yana fuskantar sutura. Al-Imam Shawkani yace fihi anna ittikhadha as-sutrati wajib. Tunda annabi yayi wannan umarni an samu hujja cewa rike sutura kafin ayi sallah a samu kariya a gaba kafin ayi sallah wajibi ne. Yace wa yu'ayyiduhu hadithun Abi Huraira al-Ati. Hadithun Abu Huraira yana karfafa masa. Hadithun Sabra bin Ma'bad al-Juhani inda al-Hakim yana karfafa masa. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace waliyadun minha, lalle mutun ya matso kusa da sutura din. Al-Imam Shawkani yace fihi mashru'iyyatu dunuwi min sutura, wannan ma yana nuna wajibi ne in zaka yi sallah ka kusanci sutura din. Hatta yakuna miqdaru ma bainahuma salasata azru'in, tsakaninka da sutura ya kasance tsawon zira'i uku. To wannan shine abin da waɗannan malamai suka rike, wanda muka ce daga cikin su akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani. In ka duba sifatu salatin nabi shafi na 82 yana magana akan as-sutra wa wujubuha. Haka ma littafin sa Tamamul Minna shafi na 300 yana cewa wa inna mimma yu'akkidu wujubaha, daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa aje sutura a gaba kafin ayi sallah dole ne, annaha sababun shar'iyyin li adami butulani salat, shine kadai dalili na shari'a wanda yake hana sallar ka tabaci. Bi mururin mar'atil baliga wal himar wal kalb al aswad, cewa mace in ta balaga ta wuce ta gabanka da jaki da bakin kare, in sun wuce ta gabanka kana sallah, sallar ka tana baci in babu sutura. Ashe kaga tunda yake a dalilin sutura ka samu garkuwa, ka samu kariya daga abin da zai bata maka sallah, rike suturan ya zama wajibi. Wanda hadisin yana cikin Bulughul Maram yana tafi insha Allah a cikin wannan babi. Haka ma Ibn Hazmi a littafin Al-Muhalla mujallad na shafi na 8-15 yayi magana mai tsawo akai, wanda yake nuna cewa rike sutura a sallah dole ne. Daga cikin dalilai waɗanda suke nuna haka, daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin Abdullah ibn Umar da muka faɗa, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusalli illa ila sutura, kada ka yarda kai sallah face kana fuskantar sutura. Wala tada ahadan yamurru baina yadayka, kuma kar ka kyale wani ya wuce ta gabanka. Hadisin al-Imam Ibn Khuzaimah yana Sahihu Ibn Khuzaimah Kitabu Salati bi sanadin jayyid. Wala shakka anna al-asla hamlul amri ala al-wujuh, wanda ka'ida dama wanda duk malamai sun yadda da ita, ka'idar ita ce inda aka samu umarni ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, aka samu tabbas annabi ya yi umarni, to magana ta kare wannan umarni wajibi ne. Idan ka nemi raba wannan umarni da wajibci, malamai sai su ce to sai ka kawo abin da ake kira as-sarifu. As-sarifu shine hujjan da ta sa wannan umarnin na annabi bai zama wajibin ba, amma asali da zaran annabi ya yi umarni wajibi ne, saboda Allah ya mana ya umarce mu mu yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula, ku bi Allah ku bi manzonsa. Don haka idan annabi ya yi umarni, bin umarnin annabi wajibi ne. Amma akwai abin da ke sa umarnin annabi ya bar wajibci ya zama mustahabi, ba shakka, amma wannan hujja ce mai ƙarfi wanda dole sai ka samu mata dalilai. Dalilan su ake kira as-sawarif. Menene wanda zai raba umarnin annabi din nan wanda yayi liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin, ya za a yi a samu hujja mai ƙarfi da za ka rage wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajibi ya koma mustahabi sannan bare ga hadari game da wucewa ta gaban mai sallah idan ka ce sunna ne mutun ya aje sutura a gaban sa to kaga wannan hadarin da annabi ya tsawatar mana kamar kana nuna babu komai mutane su yi ta wucewa ta gaban jama'a suna sallah wanda shi yasa kake gani saboda sassaucin da malaman fiqhu suka yi ma al'amari na sutura shi yasa kake gani a masallatan mu bamu damu ba mutun na sallah wani zai zo ya wuce kawai ko kulawa bai ko damu ba saboda me saboda malaman fiqhu gaba ɗayan su mazhabobi hudun nan sun hadu akan cewa ita sutura sunna ce ba wajibi bane amma da a ce sun ce wajibi ne da mutane suna hattara Allah ya sa mun gane kuma hujja mafi karfi babu shakka hujja mafi karfi ita ce sutura din nan dole ne suturan nan dole ne ga liman dole ne ga wanda zai sallah shi kadai saboda waɗannan hadisai ingantattu da muka karanta duk wani wanda zai bada hujja akan cewa ba wajibi bane to wallahi in ka dauki hujjar sa ka bi ta da bayani fillah fillah sai ka taras hujjar ba ta da inganci ko karfi ba ta rabuwa da illa bare abinda ya tabbata sutura ta tabbata sunnar annabi qauliyya sunnar annabi fi'liyya yayi umarni a riki sutura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki sutura Allah ya sa mun gane yayi umarni a riki sutura sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki sutura amma wanda zai bada bayani akan cewa sutura sunna ce to ba mamaki ya bayi bayani ne ta aikin annabi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bai fuskanci sutura ba wanda wannan hadisin ba bai inganta ba ko kuma hadisin Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam amina yayi limanci a gaban sa ba katanga to wannan a gaban sa ba katanga hadisi ne muftamal ba katanga Abdullah ibn Abbas bai ce ba wani abu ba idan aka ce ba katanga ba mamaki akwai kifi a gaban sa ko bai magana akan kifin ba illa dai ya ce ba katanga don haka wannan hadisin ya abinda malamai suke cewa fihi ihtimal akwai tunanin yiwuwar akwai suturan amma Abdullah ibn Abbas bai gani ba koko shi bai yi magana akan wata sutura ba illa dai yana magana ne akan katanga kar ka dauka dole sai da katanga za a yi sutura Abdullah ibn Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi limanci babu katanga a gaban sa saboda haka yana magana ne akan ba sharadi bane ya zama katanga ita ce suturarka kana iya samun wani abu wanda zai bada hujja akan cewa aje sutura a gaba kafin ayi sallah sunna ne ba wajibi ba to zai bada hujja ne da aikin annabi to sannan kuma in ka dawo ilimin hadisi ya zamanto min ilmi al-usul inda adam ma'rifatin mutaqaddim min al-mutaakhir sashin usulul fiqhi an samu hujjoji guda biyu ga aikin annabi ga maganar annabi an kasa gane wanne ne farko wanne ne karshe to malamai suka ce ana fifita maganar annabi akan aikinsa wannan wannan ittifaqan idan aka wato ya zama labarai biyu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzo ya aikata ga abinda manzo ya fada sannan aka kasa gane wanne ne ya zama farko wanne ne karshe domin idan an iya gane na farko da na karshe za a iya cewa na karshen ya goge na farkon to ba a iya gane wanne ne na farko ba wanne ne na karshe malamai suka ce sai a fifita maganar annabi akan aikinsa saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka umarni ne gare mu aikin annabi yana iya daukan khususiya saboda haka aikinsa bai rinjayar maganar sa ka duba نيل الأوطار لتافع الإمام الشوكاني أي مغانا أكي وانا حديثنا عبد الله بن عمر لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك كارك يدك يصلى فاشكنا فسكنتا كاريا كما كارك يدوان متين يوجي تقبان كتكان كذا كاريا حديثنا إنغان تجي ينا صحيح ابن خزيمة وجاء بسند جيد wannan hadisi ka dauke shi shi kadai ko da za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah babu sutura ga abin da ya fada baka san uzurin da ya same shi a can ba tunda yayi umarni magana ta kare umurnin nan shine ya kamata ka rike shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka duba sifatus salatin nabi yana cewa wa hadal hadisi hazirun kama huwa zahirun wannan hadisi yana wato gargadi gare mu la tusalli illa ila sutura karka yadda kai sallah face kana fuskantar wata kariya karka yadda kai sallah face kana fuskantar wata kariya والناظر في دليل المخالفين يجد أنه فعلي من جهة مبيح من جهة أخرى إذن كدو بحجر متمن ديك تشيوا سترة سنة تشيبا واجبا بچي تو دو حجر دزي باير تكانين بيوني ندايا أيكين النبي صلى الله عليه وسلم نبيو حالتا أبين من زويا حرمتا sannan kuma wannan in ka dawo ta sashin hadisi kamar misali hadisin Abdullah ibn Umar kada ku kada kai sallah face kana fuskantar sutura karka yadda wani ya wuce ta gabanka wato tsakaninka da sutura idan kana sallah wannan gargadi ne kaga kenan ya kamata ka gabatar da tsawatarwan annabi sallallahu alaihi wasallam akan umurni aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal hadisu allazi baina aidina qauliyun من جهة حاضر من جهة أخرى غاشي سنة چه قولية دونها كتاتبتا حجة ميكار في دو من سنة قولية تافي سنة فعلية نتأكينا نبيو سنة سنة قولية تازو دا غرغئي لا تصلي إلا إلى سطرة كاركا يدكي صلى فاچه كان فسكنتا سطرة كاغا أخوي غرغئي سبت هكا بايكا چهوا سنة چه قولية ta dara fi'iliya sannan kuma maganar annabi akwai gargadi a cikin sa sannan in ka dawo wancan hadisi na farko da muka karanta a bulugul maram ya fito da bayani a fili game da hadarin wucewa ta gaban mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutun zai jira tsawon shekaru 40 shi yafi masa bisa ga wannan barema duka malaman sunna sun yadda ita sutura sunnar annabi ce kuma duk malaman sunna sun yarda wucewa ta gaban mai sallah akwai hadari duk an yadda to tunda duk an yadda mu dauka wucewa ta gaban mai sallah haramu ne ita sutura aje ta a gaban mai sallah wajibi ne shine mafi sauki domin idan ka ce ba wajibi bane to ya za a yi kenan ga wanda zai gilma ta gaban wani in wani ya gilma kaga an tabbatar da cewa ya aikata haram bisa ga wannan dalili mafi rinjaye game da sabani da aka samu na fahimtar malamai kashi biyu din nan mafi rinjayen dalili wallahi shine cewa wajibi ne mutun ya aje sutura a gaban sa kafin ya yi sallah daga cikin abubuwa dalilai da suke nuna cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci haka akwai hadisin Qurratu bin Iyasin tabi'i ne yana ba da labari yana cewa sayyiduna umar ra'ani umar wa ana usalli baina ustuwanatayn umar ya ganni ina sallah a tsakanin fila guda biyu kamar misali tsakanin wannan fila da wancan fila ya bar fila daya a gefe fila daya a gefe yana sallah a tsakani sayyiduna umar ya ganshi fa akhadha bi qafaya sai ya kama kiyana fa adnani ila suturatin ya matsa da ni kusa da wata sutura fa kala sai Umar ya ce salli ilaiha kai sallah kana fuskantar nan wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan ta'alikan bi sigatul jazmi al-Imam al-Bukhari yana nuna tabbacin wannan abu ya auku zamanin sayyidina Umar ko yana cikin khulafa'ur rashidin ya ga wani yana sallah bai fuskanci sutura ba a cikin sallar sayyidina Umar ya kama shi ya jawo shi sai da ya kai shi ga sutura sannan ya ce ka fuskanci nan kai sallah ka duba Fathul Bari yana mujallad na farko shafi 744 kuma in ka duba Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba mujallad na biyu shafi 370 kaga wannan ya nuna cewa sayyidina Umar bai yi sassauci game da al'amarin sutura ba sannan ga Abdullah ibn Umar shi ma labarinsa yana cikin Al-Musannaf littafin Ibn Abi Shayba a mujallaji na farko shafi na 279 Nafi'un yana cewa qala kana Ibn Umar idza lam yajid sabilan ila sariya Abdullah ibn Umar idan an gama sallah a masallaci duk ya zama dirkakin masallacin filoli na masallacin kowa ya riga ya tafi ya kama guda yana sallah a bayan sa sai na Umar ya zama babu wata fila da zai iya yin sutura da ita sai ya ce manafi'u walli dhahraka juya min bayanka sai nafi'u ya zauna sai shi kuma Abdullah bin Umar yayin nafila ta bayan shi Abdullah bin Umar shi ma sahabi ne kaga Abdullah bin Umar bai dauki sutura da sauki ba kenan a cikin masallaci babansa sayyidina Umar shi ma bai dauki sutura da sauki ba a cikin masallaci wannan in ka duba Fathul Bari zaka ga bayani mai yawa da akai akai da Kitabul Musannaf na Ibn Abi Shayba a mujallal na farko shafi na 279 saboda haka yasa sutura take zama wajibi hatta a cikin masallaci wajibi ne mu yawaita sutura a masallatanmu ba wai ya kamata ba sutura irin wannan ya yi tsawo da yawa amma dai yayi tsawon don mafi karanci aka fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ne akan mafi karanci ya zama shine kamar majingini na siddin raƙumi wanda shine malamai suke cewa tsawon zira'i ko tutat na zira'in mutum shine sulusi biyu kashi biyu cikin uku na tsawon hannunka ya kamata a ce duk masallatanmu mun tara sutura wanda ya tafi Saudiya zai gani da wuya kaga masallacin da babu sutura suturan nan za a aje su ne kowane gefen masallaci a kowane gefe domin da zarar an gama sallah da zarar liman yayi sallama to duk wani masbuki da yake baya ya zama mai yancin kansa kuma dole ne gabansa a samu sutura haramun ne wani ya wuce ta gabansa kaga idan akwai sutura abu ne mai sauki kai idan kana son wucewa dama ga sutura haka aje mai haka wuce abinka in ba haka ba sai ka zauna shekara 40 kai ma kana jira kafin ya gama sannan ka wuce sannan ga hadisin Anas bin Malik shi ma yana tabbatar mana sahabbai ba su dauki sutura da sauki ba hadisin yana sahihul bukhari kitabus salati yana hadisin 503 Anas ya ce kana almu'azzinu idza azzana idan ladan yayi kiran sallah a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladan ya gama kiran sallah kama nasun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai jama'a su rike daga sahabban manzon Allah yabtadiruna sawari suna rige-rigen isa ga dirkakin masallaci ladan yana gama kiran sallah sahabbai suna rige-rigen isa fila dirkaki na masallaci rige-rige suke yi ashe sun dauki sutura muhimmi in ba dan haka ba dalilin zuwa rige-rige akai ko yana cikin sahihul bukhari yabtadiruna sawari suna rige-rigen isa ga dirkakin masallaci hatta ya karuja annabi saboda me saboda su samu damar yin nafila raka'a biyu wanda ake son ayi bayan an gama kiran sallah Anas bin Malik kuma yana magana ne akan sallar maghrib saboda ka gane cewa ba laifi bane don an yi nafila kafin sallar maghrib ba laifi bane don an yi nafila ya bada misali da abin da sahabbai suke yi idan ladan ya gama kiran sallah suna rige-rigen isa ga filolin masallaci suna nafilfilu hatta ya kharuja annabiyyu sallallahu alaihi wasallam har dai annabi ya fito daga gidansa wa hum kazalika suna ta yin nafila yusalluna raka'atayn qabla al-maghrib Anas ya ce suna sallar raka'a biyu kafin sallar magariba kaga wannan ma ya tabbatar maka sahabbai sun dauki mas'ala ta sutura tana da muhimmanci dan in ba dan haka ba dalilin rige-rige saboda sanin muhimmancin sutura a sallah mafi sauki shine ka isa ga dirkakin masallaci ga kuma hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabi ne yace arba'un fi salati min al-jafa'i wauta ne mutun yayi abu hudu yana sallah abu hudu Abdullah ibn Mas'ud yace in mutun yayi yana sallah yayi wauta na daya al-iltifatu yana sallah yana waige na biyu mashul wajhi yana sallah yana shafan kansa saboda domin da yawa zaka ga musamman ga wanda ke sallah a waje kamar sallar juma'a yana sallah a waje idan yayi sujuda ya dago sai ya share ya koma sujuda ya dago ya share Abdullah ibn Mas'ud yace wannan wauta ne ga taswiyatul hasa Abdullah ibn Mas'ud yace da mai daidaita tsakuwa kafin ya fara sallah ka san wani ya riga ya saba ko a masallaci ne mai darduma in ya shigo sai ya dan share gabansa sai ya dan sunku ya goge kafin ya yi sallah wannan share tsakuwar kafin kai sallar Abdullah ibn Mas'ud yace ba wauta kamar sa saboda sallah mutum yana yin sa saboda yayi sallah wa an tusalli bi tariqin man yamurru bayna yadayka sannan mutumin da zai sallah ya sani a hanyar akwai wanda zai wuce yake daukar sutura Abdullah ibn Mas'ud yace shi ma yayi wauta wannan shi ma sahabi ne in ka duba as-sunan al-kubra littafin al-imam al-baihaqi a mujallad na biyu shafi na 285 don haka ya kamata mu sani waɗannan hadisai bayani da muka yi kashi na farko din nan a littafin bulughul maram bayani ne da yake nuna na farko sutura ta tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu waɗannan hadisai sun tabbatar mana wucewa ta gaban mai sallah babban laifi ne ba karamin laifi bane wannan dalili yasa wato ابن القيم الجوزية على التافن سا يبابي مسمى ينا مغانا أكم من ينزن بي الكبائر ينا مغانا أكم من ينزن بي سوني الكبائر دقا تكي وقت أن من ينزن بي ابن القيم الجوزية يتشي أكوي وچي واتقى ببني سلا وچي واتقى بمتن ينا سلا ببنزن بيني yace ba yanda za a yi kace karamin zunubi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da dai zaka tsaya shekara 40 kana jira mutum ya gama sallah ya fi maka akan ka wuce ta gaban sa kaga wannan ya tabbata cewa zunubi ne mai girma wannan yana ilamul muwaqqin ar-rabbil alamin mujallad na hudu shafi na 309 saboda la'akari da hadisin Abu Juhaim law ya'lamul marru bayna yadayi al-musalli ma za alaihi min al-ismi لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه سنن ابن حجر ينا من إشارة دا إتا سترة دنن النبي صلى الله عليه وسلم ياي بيان سوانتا شين حديث عائشة الله يكار متيردا تنا مغانا أكن شوى آيات تبوكا تنبيا أكيو النبي صلى الله عليه وسلم غمد سوان سترة من زوان الله يكي مثل مؤخرة الرحل ko mu'akhiratir rahli yana kamar tsawon majingini na sidda raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga siffar sutura wannan dalili yasa malaman fiqhu suka ce mafi karancin tsawon sutura kar ya wuce haka to kaga zaka ga shirman mutumin da zai aje hulansa in zai yi sallah ko ya aje hulansa a gaban shi zai sallah ko ya aje takalminsa zai yi sallah to tsawon takalmi ai bai kai wannan ba tunda malamai sun maka misali idan ma baka san ba ku da raƙuma wanda bai da raƙumi ba zai iya gane tsawon wato majinginin siddi na raƙumi din ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya misali da shi malamai sun ce aqalla ana cewa zira'i tsawon hannunka ko kuma sulusin zira'i wa huwa ashhar wannan shine mafi shahara wajen malaman fiqhu wato kar ya wuce kashi biyu ko uku na tsawon hannunka kai din da zaka yi sallah suturar ta ka tsawanta ya zama hannun naka kar ya wuce zira'i koko ya gaza sulusi biyu na zira'i amma inda so samu ne ya zama to dai akalla zira'i wanda shine abin da yafi dacewa kuma ka tabbata wannan abin da zaka yi sutura da shi baya motsi saboda me saboda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa kifiya ya sutura da ita kafa kifiya saboda me saboda kifiya a tsaye yake baya motsi wannan yana daga cikin sharuɗa da malamai suka yi ya zamanto abinda za ka yi sutura da shi baya motsi a kafe yake ko da mutum ne za ka yi sutura da shi ba laifi bane saboda labarin Abdullah ibn Umar wanda ya tabbata cewa yakan yi umarni ga Nafi'u ya zauna yayin sallah yana fuskantar shi wannan shi yasa malamai suke cewa inda a ce za a gama sallah kai ka zo masbuk an tsere maka da wasu rakawoyi da ka tashi zaka cika sallah sai zama na gabanka ya tashi ya zabura ya tafi wani zai wuce sai maza ka koma ka matsa bayan wani wanda bai niyyar tashi ba mai yiwuwa yana da babban carbi yana ta ja ka zo bayan sa saboda ka dade kafin ya gama kai ma ka gama naka ba laifi bane wato sutura da mutun ba laifi bane sharadin sa idan baya bacci wannan akwai bayanin da zai taho insha Allah ta'ala a darasi na gaba Allah ya sa albarka cikin abin da muka fada akwai wanda ya rubuta wata tambaya a wancan sati yana cewa game da sallah da aka yi magana mutum zai iya daukan yaro yana sallah da shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana dauke da umama sai ya ce kafin mutum ya gama sallan sai yaron yayi masa fitsari to idan fitsarin da yaron yayi ya taba jikinsa dole ne ya katse sallan ya kawar da wannan najasa ya sake fara sallah dole ne ko akwai tazara da ke tsakanin mai sallah da wanda zai gitta gaban mai sallah to insha Allah ai hakuri shine karshen babin da zamu karanta a darasi mai zuwa bi iznillah ta'ala akwai ragowar magana akan sutura ai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك